Lili mbaba ni onto Abinda kiraina ya dadi ya natadamuna Nidai burina mazada matamu barabarana Mbaka tabiwa inharakariki Allah Dasar Rasulullah da gaskiya da yin biyayya iyaye na zaki kai mu duniya ina zaki kai mu ina za mu je ne mutane ina za mu je ne san so mu gane al'umma fa mu gane dabi'un mu mazan mu da mata ita duniya budurwar wawa je Haba mutane rayuwa za mu yo tunawa laifi tudune kar ku manta ku hanginawa wasu munafukai ne wasu korai suke kashewa wasu shuwagabanni zalunci suke kamawa ina zaki kai mu duniya ina zaki kai mu ina za mu je ne mutane ina za mu je ne San so mu gane al'umma fa mu gane dabi'un mu mazan mu da mata ita duniya budurwar wawa je ina kira ga matasa mu nema na kanmu shaye shaye mu daina yana zubar da mutuncin mu sai mu daina to mu daina Duniya budurwar wawa in ka kashe wani kai ma da sannu ka zama ga wa dubi rayuwar wani dan kudi ya je kashe wani ya manta rabbina gani me burin kashe wani to ga duniyar nan ka zauna cikin ta har abada masu mulki ku malamin kula gyara Kune kuke sata ba kwa tuna da talakawa wata ran za mu mutu ba za a kai mu da komai ba ina zaki kai mu duniya ina zaki kai mu ne ina za mu je ne mutane ina za mu je ne san so mu gane al'umma fa mu gyara dabi'un mu mazan mu da mata ita duniya budurwar wawa